haɗaɗɗiyar kungiyar dillalan shanu da kayan masarufi ta Najeriya ta ce za ta dakatar da duk wata harkar fataucin abinci a duk faɗin ƙasar idan har gwamnati ba ta ɗauki matakin rage yawan harajin da ake karɓa daga hannun membobinta a wasu hanyoyin ƙasar ba.
Har yanzu shugaban ƙasa bai ce mana komai akai ba, saboda haka muna yiwa shi shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari commitment ya yi mishi yawa, saboda haka dole za mu masa uzuri. To muna tuna masa zuwan da muka yi bila akan maganar multiple taxation akan hanya, da kuma maganar matsalolin sojoji da ƴan sanda da suke karɓan kuɗi ba gaira ba dalili akan hanya, da kuma cutar da mu ake akan hanyar nan, da kuma dabbobin da ake sacewa ana raba mu da dukiyar mu ƙarfi da ji, ana neman a talauta mu ƙarfi da ji. To fa shugaban ƙasa ya mai da hankali akan wayannan al'amari. Idan hakan ba ta samu ba, aka bari wayannan mutane suna ɗaukan doka, to fa za mu sake komawa a abinda muka yi a 16 February 2010, a shirye muke za mu dunkule mu shiga yajin aiki na ƙasa akan fataucin kowane irin abinci.
Kenan abinda shugaban kungiyar Dr. Muhammad Tahir ya shaidawa muryar Amurka jiya bayan wani taron da suka gudanar a Uyo babban birnin jihar Akwaibom, inda kuma shugaban masu fataucin shanu a jihar Akwaibom Alhaji Muhammad Mijin Yawa ya ƙara da cewa
ciwon mu kuma yadda ake tare jama'an mu hanya a kwace musu kuɗi da sunan haraji na hanya, wanda kuma mu a matsayin mu na masu kasuwanci mun karanta mun duba me doka ta ce gwamnati take da haƙƙi akan mu. Haƙƙin da take da shi shine inda aka yi loading mu biya abinda suka nema, a inda kuma ake sauƙewa. Amma sai ya zama da kai loading daga mubi yanzu in zaka zo na inda muke akwai mu sai ka kashe kuɗi ya kai 380,000. To kuma a haƙiƙanin gaskiya dama bacci muka yi, amma yanzu mun farka, kuma dole ne za mu tsaya duk hanyar da za mu bi. In har kuma wannan hanyar da muke so bai yi ba, to za mu janye mutanen mu a kasuwa gaba ɗaya. Don yanzu meeting ɗin da muka yi yau ba wai ƴan arewa ne kawai ba, akwai Ibo, akwai ma Ibibio a cikin mu duka, kuma bakin mu ya zo ɗaya akan wahalar da muke sha.
Benue is one of the turbulent states that we have in the issue of multiple taxation.
Mr. Anes Abaka, shugaban kungiyar a jihar Benue kenan, na cewa jihar Benue na ɗaya daga cikin jihohin da aka fi samun matsalar yawan haraji. An siyasantar da batun a jihar Benue sosai, saboda bisa binciken da muka gudanar mun tarar cewa a jihar kadai akwai shingunan karɓar haraji 360 da aka kafa ba bisa ka'ida ba a hanyoyin taraya da na jiha da kuma na karkara. A nan zaka ga wani na ikirarin cewa wani babban jami'in gwamnati ne ya sa shi karɓar harajin, hakan kuma na gurgunta tattalin arzikin jihar da na ƙasa baki ɗaya. Muna kira ga gwamnatin taraya da ta ɗauki matakin gaggawa domin magance wannan.
Ni ne mai suna Adamu Hairu, PRO na Amana Cattle Dealers Association Mubi Branch. Mu falakin shanu na Adamawa da ma Najeriya gaba ɗaya. Abinda ya kama daga jihar Adamawa Yola har mu zo Imo State, muna da matsaloli akan hanya. Waɗansu wanda suke cewa su ma'aikatan gwamnati ne kuma ba ma'aikata ba ne, sai su sako itatuwa akan hanya kamar inda kasar an fashe ke fashe da daddare tsakiyar rana, suna karɓar kuɗaɗe a hannunmu. Kuɗi da suke karɓa a hannunmu muka tashi a hanyar nan daga mun shigo Taraba har zuwa Imo State muna kashe kuɗi naira 300,000 da wani a kowace tirela. Sun kake bayarwa suna dukan yaro, don a yanzu haka ba mu da yara biyu da ba su da lafiya. Mu da group na guna da kai mu 50 a yanzu haka wani su karge da jarin su kai mutum 10 ba duk gaba ɗaya mun kare. To ina ganin cewa fa idan gwamnati ta sake ido tana ganin irin wannan mutane suna cutar da al'umma, to ina gaba wata ran fa ba za ka sani ya kudu ba.
Akan wannan batun ne Malam Abdullahi Yuguda, wani mamban kungiyar, na ganin cewa gina titin jirgin ƙasa zai taimaka gaya wajen sauƙaƙa matsalar yawan haraji a hanyoyin Taraba, Benue da kuma Cross River.
Ya bane nake gani wayannan abubuwan da suke tafiya yanzu akan multiple taxation, double taxation, ko wani ministry su fill the paper, ko wani community su fill the paper, nan gaba duk wani household ma za su fill the paper su aje mutane a hanya suna karɓan kuɗi. Kuma an yi ta kokari da za a solve problem ta gefen ma'aikata a munnan baya tafiya daidai. Kina da nake cewa federal government tun da tace ita lissafin talaka take, duk bayan da za ta yi ta kai balicin na abubuwan agriculture nan ba tare da an sha wahala ba, shi ne access ɗin Maiduguri zuwa Adamawa zuwa Taraba da shiga Benue zuwa Cross River State a kawo railway. Idan a kawo railway bayan da za a yi a ce railway ta sai a inda iska suke a bar su shiga su yanda su ga dama.
Alfonso Sokori Gwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.